told Uganda Lim VOA back when Chuma is a meal.
So, Sunana Osman Suleiman Ali, but Awaka, Nchi nickname Dina, Shamaki Dina is aka African Young Mula. Hakamutani is
Kazan in the sea.
Denise, yeah, mm-hmm. aka African Young Mula.
Hakamutani, young mula.
Yes, Young Mula. Kama don haka.
Don ni?
Don ee tu.
Nukudikono waka.
Nukume ma, insha Allah.
To. Awaka kaya a hip hop kweki kukwa a rap ko a reggae.
Ee tu, gasia kusambawa ndabana ye.
Dika?
Zanyi rap, zanyi afro pop, zanyi reggae, zanyi blues. Nana ye madi nai.
Suna kaya tinyedu?
Nga baki ni tinyedu.
Haba, tu.
Haa, tu. Ayi, kinsang akati. Kowace ƙwariya akwai abokin birninta in abin ya fi ƙarfi na kin ga bazan dauka wakaina ba amma kowane insha Allah
amma wani aka fi
eto gaskiya an fi yin afropop
afropop irin take like ne
irin kaman waƙoƙin Niger haka afropop kin ga kaman waƙoƙin su kaman Davido kin ga yanci Davido Whiskey Olamide Dionci afropop suke yi
me ja hankalinka ka fara waka
eto abin da ya ji hankali na fara waka waka ce aka yi wa mahaifiya to ni kuma gaskiya I love my mom so much
ina son ta kai kai mata
wani mawaki nana ne ana ce mishi Umar M Sharif shi ya yi wannan wakar ta mahaifiya kusan zan iya cewa 7 to 8 years back aka yi wannan wakar to dama ina da ra'ayin waka ina da interest din yin waka so amma ban taba yi ba sai wannan lokaci sai abin ya ƙara min kori sai na ji wakan sa ne min dadi
na ga
eto something gai da ke mahaifiya ba yake a duniya Allah ya biya ki mahaifiya
ta yawa
ita ce ta ja hankali na nazo na fara waka kuma amma gaskiya da nanaye na fara da na fara nanaye kuma daga baya sai irin waƙoƙin kudu waƙoƙin turanci haka yake burge ni sai naga to bari ni ma in shiga a dama da ni
da wace ka fara
eh lokacin da muka fara mun fara ne da Bibi Haufa ni da Abu Megi ana cewa Bibi Haufa cool your temper da ne saurin fushi zai canza miki super if you dance, I'll dance. I will kiss you, tap or something.
Yes, I can.
Eh, too. A look at something that I want to work at a coin, make it ana. Cousin, a friend near a mother into a make it ana, Abu Megi. Only shake a band shower with Yana Ganaka Mara. Not a talent, Zanzo studio, Zambos ideas. Make any bana, you see, get to. Gasia come at a tea in your work, Makaman Sung Haka. See, Kirani, Kajika Samana, Kuros. Wani za mu fitar da waka da shi sai ne je ne zauna sai ne samu mana wannan kurus
din da ya haka baby ta wannan ta kulin tamfa
eh to a lokacin akwai wata yarinya wadda muke soyayya ita haka ana ce mata Halima so a lokacin mun dan samu wani sabani da ita sai na sai ina zaune sai na deep in thinking dina sai na ga to ai na yi wance lifi
barka
bari yawa bari mu mata waka ko in ta ji duk da ban kama suna na ce wance ba amma an ta ji maybe abin zai dan yi cooling temper
din ta ji abin ya cooling temper din ta
eh to a lokacin da jab da gaskiya za a yi mata aure
ayya
muna soyayya da ita tana so na ina son ta amma mahaifinta ya riga shi ya je mata aure a lokacin ban samu damar gabatar masa da ya karba har dai muka dan samu sabani da ita haka dai muka nan fita sabbata saboda kin san aure yawa yana da abu ne mai daraja yawa shi yasa sai na fita kuma ba kyo nema cikin nema
yawa to bayan wannan wani irin sakonni kake isarwa
eh to a waka gaskiya mafi akasari ina isar da sakonni kamar rayuwa haka nowadays in zaki gani kamar mu matasa muna yawan shaye-shaye sata fiyade da
insurance
duk ina isar da sakonni da ya danganta haka
to a rera muna afro
ya wato afropop inda akwai wani waka da nayi ni da Abdulrahman da nake cewa amma rapping na mishi wani yaro ne na feature din shi nace if you love me once I will love you twice baby you look so nice set your eyes on me I will give you all you need ko a Kano City an samu ba ƙarya ina wannan ku ina gajiya sha muke na tashi lafiya waka nake zuwa watan daren jiya na zama sarki ne sha tambaya kai
wannan wannan ai wannan wata
eh to
tunda aka yi komai da rumfin duk sai ka tabo duka.
To ina da waka ta tanana yi kuma ita.
Ai kai tanana yi ta fara.
Ai to akwai
yanzu kai muna rege.
Rege? A sidi ne R&B da yake rege din ba.
To yanzu sai kai mana R&B din.
To ina da wata kyakkyawa ce. Akwai rukatan ce Halimatu Sadiya.
Bebin ta. Halima can ce kuma aka dadewa?
Eh to wannan gaskiya ba ita bace ba da yake ni.
Da kai halimomi kake yi?
A'a kin san an ce haduwa. Ita ma wannan Allah ya hada mu da ita. Kuma ban da yi wakar takamaimai ni ba akan wata ne wakar ba. Kawai akan kin kaina na sa mata Halimatu Sadiya.
A rera mana miji.
Wata kyakkyawa ce. A barkatan ce Halimatu Sadiya. Bebinta iya kwalliya gadin tu in sai dariya. Tafiyanta kamar nawainiya ko ma in ce zinariya. Kawai ya dai yanan dai.
Wata matsala da har kai kuma ka rina waka?
Eh to gaskiya ina fuskanta.
Wace?
There was a time ina school. Da yake kin san shi dalibi mutum ne mai yawan spending yawancan yawannan yawancan so wani lokaci sai irin nay broke haka bani da kuɗi kuma ina so na je ne waka a studio sai abin ya dame ni ina so na je ne waka wani waka ne kamar na abunan aure haka ina so na je ne waka amma a lokacin fa ne da kuɗin da zan yi waka amma ina ganin idan nay wakar na tafi da ita a lokacin a wajen bikin zan samu kuɗi da yake an gayyace ni kuma sun bani kuɗin su dai at least sai na dan use din su to a lokacin gaskiya raina ya baci sosai na rasa sama ko ƙasa ya zan yi ba in je in ce mama kaza da Allah help me with kaza kuma za ta ga waka kake kuma ni ba aljin saboda a lokacin ina waka ne ba bata so ba ba kuma ba tana so ba ta so
ba
dai 100% yau ba kamar yanzu ba yau kamar yanzu da ta bani go ahead wani sa'ilin ma ina neman gudunmuwa za ta bani word of advice kamar Yoruba haka zan ina sa Yoruba a wakana da yake mahaifiyata tana da relation da Yoruba tana jin Yoruba zan ji zan tambaye ta mama me kaza yake nufi me kaza yake nufi gudunmuwa ma har na kuɗi ta kan ban ta ce ka je you can go and produce abu mai muhimmanci.
Al'adun shirin da muka yi wa mawaki ta tsiye mu ce mana baiti ko yi mana amshi rera dandalin VOA radio ce ta matasa da ake kamata aka waya salula ko iPad ko laptop idan muka ta tsiye ka za ka iya mana freestyle ko za ka sha kayi ko mu bi ka bashi.
To VOA ko?
VOA.
Voice of America. Oh, Voice of America. To VOA kuna kokari a gaskiya VOA kuna ba mu gudun something a divine ba shi gaskiya eh a wannan
abika ba shi
yau abine ba shi zuwa a ban sha kai ba ban ban sha kai ba
to muna gudu sai
wato na gudu
sadaka Bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria.